بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wasatu Abuja, dan tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala, za mu ci gaba da karatu. Kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai, da fassara Qur'ani daidai, da aiki da abun da Qur'ani yake karantar da mu. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'yan'uwanmu da aminanmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu a kan daidai, ya ɗauki rayuwarmu a kan imani. Wannan wata mai albarka da muke ciki na Ramadan, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa masu girma na Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah ta'ala ya sa azumi da muke karɓaɓɓe ne, ya kuma sa ya zama dalilin gafaran zunubanmu. Sallah da muke yi a dare, Allah ta'ala ya sa wannan sallah karɓaɓɓiya ce. Ibadu da muke na wajibi a cikin azumi, Allah ta'ala ya sa karɓaɓɓu ne. Muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana da addu'o'inmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu a cikin jama'ar da ake yanta su zuwa ga aljanna ta Firdausi a wannan wata mai albarka. Ciyarwa fi sabilillahi, Allah ya karɓa daga gare mu. Karatun Qur'ani, Allah ta'ala ya karɓa daga gare mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu fita a watan Ramadan da ƙarin imani da taƙawa da shiriya. Yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na tara a wannan wata na Ramadan, hijira shekara ta 1446 insha Allahu ta'ala. Muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu. Gabanin karanta tambayoyi, na yi ta maimaita gayyata da 'yan uwana zuwa kaddamar da karatu na Qur'ani da ɗaya daga cikin bayin Allah da suke mana limanci a wannan masallaci na khamsu salawat da kuma tarawihi da tahajjud yayi, Gwani Muhammad Bukar Zarami, wanda bayan mun kammala tafsirin mata da rana ƙarfe 11 zuwa 12 aka taru ɗaya da rabi don gabatar da wannan karatu na Qur'ani, kuma 'yan uwa da yawa sun amsa. A matsayina na ciyaman na wannan taro ɗin, ina roƙon Allah ta'ala ga duk wanda ya amsa ko ya ba da gudumawa ko bai bayar ba, Allah ya biya shi da gidan aljanna. Allah ya karɓi halattan a matsayin ibada, kuma Allah ta'ala ya sa a mizanin ayyuka na ƙwarai. Kamar yadda bayani ya gabata, tsarin da ya zo da shi ya kawo mun na gani na ga yayi shi ne shi Gwani Muhammad Zarami yana sha'awan ya gina makarantar Qur'ani ne da masallaci a nan gefen Nizamiya. To da haka duk abin da aka samu a kaddamar da wannan karatun Qur'ani ba aljihunsa zai shiga ba, zai shiga ne cikin akawun in gina wannan makaranta da masallaci. a taro da aka yi dai a dazun akalla an samu kuɗin da ba zai gaza naira miliyan 200 ba. Ya kawo takarda na bawa gwamna na Borno State Professor Babagana Umar Zulum ya ba da uzurin zai tafiya wanda na san da ta tafiya din zuwa Obafemi Awolowo University dan zama chairman na wani taro da za a yi na addini. Ya kuma turo wakilci na Senator Munguno don haka Borno State government ta ba da gudumawar miliyan 100. Shi wakili da ya kawo Munguno ya ba da miliyan 5. Sannan baya ga haka akwai wanda yake former chairman na GT Bank. Akwai wanda suka san sunansa a nan aiko? Alhaji Ibrahim Hassan ya ba da gudumawa na nasa miliyan 50. Ya kuma gabatar da uzuri na dan uwa Malam Mele Kyari cewa yayi tafiya bai nan da ya dace ayi taron da shi in yazo shi ma ya alƙawarin zai ba da gudumawarsa. Baya ga wannan kuma akwai Alhaji Ahmad Adhama daga Kano ya ba da miliyan 10. Sannan akwai Professor Vice Chancellor na Al-Ansar University ya wakilci former PAMSEC shine Dr. Muhammad Bukar Dikwa. Shi ma ya ba da naira miliyan 10. Sannan babanmu ambassador Babagana Kingibe GCON ya ce shi retiree ne, pension yake ci. Ya ce so zai faɗi nasa ya ba da naira 500,000. Akwai da dama da sun ba da naira miliyan 1, miliyan 2 da abun da ya kama da haka. Na manta wani a ciki? A ciya ban ku ban nasa wasan ba na fada. Yobe State Government sun ba da naira miliyan 5. Yobe State Government sun ba da naira miliyan 5. Allah ya saka musu duka da alkhairi. Akwai kuma da dama da suka yi ba da gudumawan 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 juhudul muqil. To duka Allah ya tsunduma su a aljanna. Kuma ina wasiya da ƴan committee da suka tsara wannan abun a tabbatar da Allah wannan kuɗi da aka samu ya shiga cikin akawun. In ya shiga kuma a tabbatar an fara ginin makaranta, kuma za mu sa ido mu tabbatar da an fara ginin kuma an samu ƙarashin kuɗin kammalawa. Muna fatan Allah ya jagoranci shi da ya karanta Ƙur'ani don Allah ya biya shi da gidan aljanna. Wannan sadaukarwa da ya ga masallaci da makaranta Allah ya karba a matsayin ibada. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa abinda za a assasa ya zama wajen tarbiyya ne da gyaruwan al'umma. Allah ta'ala shi samu wanye lafiya. Din akwai tambayoyi masu ma'ana, injiniya Ibrahim Sula, bismillah. Za ka kara ko in karanta? Ni na yi ko? Sula, kana mun wayo dai. An samu ƙarin midiya da ke isar da tafsiri namu da muke a nan, yau adadin ya kai har guda 98. Na 93 Liberty TV. Daga 12:10 zuwa karfe 1 na rana, Honorable Balele Kurfi dan Arewa ya dauki nauyi, Allah ya biya da gidan aljanna. 50 kenan. I hope Liberty su za su bada sadakan 10, ya zama 60 ko? Saboda darasin aka yanke 10 lokaci muhimman darasin daga nan suke fitowa. Na'am. Sai na 94 da 95 da 96 akwai Alhaji Dr. Muhammad Tijani Ramalan, mai gidan TV da radio na Liberty, ya dauki nauyin Liberty Radio FM 103.3 Abuja daga karfe 12:00 na rana, sai tashar 'Yanci Kaduna FM 103.1 daga 5:00 na safiya, sai Liberty Radio FM 103.3 Kano daga 12:10 karfe 1 na rana. Alhaji Tijani, Dr. Ahmad Tijani, Allah ya biya da gidan aljanna. Sai kuma na 97 Ikira a Radio Accra Ghana, wanda ya dauki nauyi shine His Excellency Alhaji Dr. Muhammad Bawumia, shine immediate past vice president na Ghana. Shi ya dauki wannan, wanda bai wuce wata ɗaya ba da kaɗan ya sauka a vice president, shi ya dauki nauyi. Sai Alhaji Bukar Emta, chairman na Afik Institute BU, ya dauki nauyin Harmony Radio BU Borno State na Accra Ghana 6:00-7:00 ne, afuwan 4:00-5:00 na yamma. Allah ya biya His Excellency da gidan aljanna. Na Ghana mu kiyaye 4:00-5:00 na yamma. Alhaji Bukar Emta Harmony Radio Biyu Borno State daga 11 zuwa 12 na rana afwan. Na'am na rana sai 4 zuwa 5 kuma na yamma. Alhaji Bukar Emta Allah ya biya da gidan aljanna. Kusan an samu 98 kenan a yanzu. To sakon da muke isarwa Allah ta'ala ya karbi daidai dinmu ya yashe mana kuskuren mu ya karbe shi a matsayin ibada. Sannan baya ga haka kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka a cikin mizanin ayyuka na ƙwarai namu. Insha Allah, babu laifi a karanta tambaya ɗaya biyu mai ma'ana. Bismillah.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam. My question is on zakat, a third pillar of Islam. I am on third form PhD scholarship. The official duration for the study is 3 years, whereas there may be extension of 1 or 2 to 3 years. In the first 3 years, a scholar is funded, that is giving money for upkeep that runs into millions, well above nisab of zakat. The money are given in 3 tranches yearly for maximum of 3 years.
3 tranches yearly after every 4 months. Okay. Yes.
However, in case of extensions, one has to sort out for money to complete his or her studies. The money are normally used aside study affairs, such as purchase of land or houses. Plot of land.
Sorry, repeat that sentence.
The monies are normally used aside study affairs, such as
okay by the beneficiaries.
Exactly.
Okay.
Such as purchases of houses, plot of land, business, Hajj and Umrah, among others. Just as these. Now the question is zakat as binding on the third form money? Two. I will be glad to know if the answer to the above is positive. Then, when are the monies due for zakat? Yearly as they are paid or after graduation? Bearing in mind that one spends the monies without constraints, but there's possibility of having extended study beyond just one coverage. Allah ya kara wa Prof lafiya da daukaka, truly is lover for the sake of Allah. Dan Allah a taimaka a tambaya mu malam, wish you successes in the field of endeavor. Istara'a.
Wannan ai thesis ne na research na ko degree ko MSc a yago. Dan hana so yanzu wannan da Hausa ko da Turanci, don ya haɗa Turanci da Hausa, da wani yare za a amsa masa? Na? Ai, ka san amfanar limit ne, kowa da nasa. Ibrahim da wani yare za a amsa? To kenan da kai za ka zaɓa. Is there anyone who cannot understand Hausa here? Anyone? You? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. If I understand the question clearly, he is a PhD student or PhD candidate on scholarship from a PTDF. And the question is about whether the money being paid for their upkeep by PTDF is zakatable or not. His Eminence Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen Al-Wuhaybi Al-Tamimi Rahmatullahi Alayh, in his commentary on the Bulughul Maram entitled Fathu Zil Jalali Wal Ikram, While explaining the book of Zakah in chapter 6, from around page 171 to 175, he spoke extensively on this issue and many issues that are similar. Firstly, we need to review what are the conditions that will make your wealth to be zakatable, meaning zakat to be obligatory. Conditions are three, or maximum four, involving the beneficiaries. Firstly, you must be a Muslim. Any person who is not a Muslim, zakah is not obligatory on him. But the first condition, zakah should be given out by a Muslim. Two, it must reach the minimum threshold of zakah. The minimum threshold of zakah is being computed either using gold or silver. Gold, the minimum is around 87.5 grams. So any amount that reaches this threshold, then zakah is applicable. And the third condition is that threshold should be reach a minimum of 1 year using a lunar calendar. Are you following?
Yes.
These are the three conditions. Then we need to do what we call synthetic analysis, comparing his own situation with these conditions. Firstly, by implication, he is a Muslim. That is why he forwarded the question to us. So the first condition has been fulfilled. The second condition, that amount must reach the minimum threshold. That minimum threshold, what is the total amount in Naira today? So what is important? He clearly stated that what they are being paid reaches the minimum threshold. So if it is quarterly, it is either in dollar or in pounds or in euro. So as long as they are being paid around $3,000, $4,000 or euro or pounds, then that reach a minimum threshold for zakah. Then the second condition has been fulfilled, as he earlier stated clearly. Then the third condition is to reach a minimum of 1 year, one lunar year, not Gregorian, but lunar calendar, Hijra calendar. In this situation, he said, they are being paid after every 4 months, three times a year. So the question is, if you are saving the money to reach up to 1 year without spending, then definitely zakah is obligatory on that saving. Are you following? As long as that saving reaches 1 year, then zakah is applicable and is mandatory. But if you use the money for upkeep, to pay for your rent, your bills, and for your shopping, and the remaining amount you immediately invest, either in building a house or buying a property, then in that situation, zakah is not applicable on that amount of money, because you are not saving it, but rather you are taking it to spend somewhere. This takes us to the next stage of his question, that they are buying like lands or houses with the money. So the next question is zakah applicable on our homes and our houses or any property we purchase like land? Are you following? Then we need to ask ourselves this question. If you look at the fatwa of Al-Mawsu' Al-Fiqhiyya, where they spoke on the issue of zakah, particularly in volume 13, and also the fatwa of Lajna Ad-Da'ima, Lajna Al-Buhuth Al-Ilmiyya, where they also spoke on zakah in volume 11, from around page 233 to around 235, they said, if you invest your money in a property like building a house or purchasing a house, The first question to be asked is this house for your personal use or for the purpose of a trade, business? If it is for business, then zakah is obligatory. But any property you purchase in order to personally use it, whether homes or lands, as long as they are for personal use, then zakah is not applicable on that. Zakah is only applicable on the property you purchase for the sake of investment or business, or for the sake of trade. In that situation, zakah is applicable. So you need to ask yourself, is this money you are investing for business, or you are a developer? Then whatever you invest, even if the building is incomplete, zakah is applicable. It is not a condition that you must complete. Building under construction, as long as it's for business, then zakah is applicable on that. However, if you invest the money in purchasing a land without in any way determining what you want to do with that land, you are yet to decide whether it's for business, whether it is for building your personal home. Is zakah applicable or not? According to the Mawsu' al-Fiqhiyah, in the same volume, there is no zakah on it. Until you finally decide what to do with it. If you decide in order to build a house, no zakah. If you decide it is for business or for trade or for investment, then zakah is applicable. And indeed Allah is the all-knowing. This next question.
Malami tambaya ta biyu shi ma dai akan zakka ne yake cewa assalamu alaikum ya shehu. Ina miƙo sakon fatan alkhairi daga masoyinka a Makka, Saudi Arabia. Allah ya ji kai iyaye. Tambaya ta don Allah malam, yaya zakkar kuɗi take ga wadda yake wani ƙasa wadda ba ƙasarsa ba, kamar mu da muke ƙasar Saudi Arabia? Sa'annan ya halatta ya aika wa mabuƙatar ƙasa irin Najeriya wato zakka? A shawarwa lafiya daga Shamsu S. Muhammad ɗan Batta, mazaunin Makka, Saudi Arabia.
Bahaushe ya ce gidan daɗi na nesa. Wai wata halittar Allah ta leƙa wani wuri. Haran ma ya gane ga? To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In na fahimci tambayarsa shi ne cire zakka yana Saudi Arabia zai iya turo kudin Najeriya ko ba zai turo ba. Na farko zakka a kansa. Lajinatu da'ima lil buhuthil ilmiya a cikin fatoyinsu na zakka akwai a volume 10. A volume 10 namba na 9 sun amsa tambaya akan tura zakka daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa. Ka ɗauki zakka daga Saudiya ka kawo Najeriya ko daga Najeriya ka kai ta Saudi Arabia. Sun amsa wannan tambaya ɗin a volume mujalladi na 10 namba na 9 har ma zuwa na 10. Na farko abin da suka faɗa, mun yi bayani akan sharuɗan zakka a yanzu tambayar da muka amsa. Na farko mai cirawa ya zama musulmi, na biyu ya zama an kai minimum threshold na zakka, na uku minimum ɗin kuma ya zama mallakarsa ce. Na uku kuma ya zama an kai milka, ya zama shine milkan kamilan. Sai na uku kuma ya zama ya kai me? Ya kai shekara. Ai na amsa ta tambayar da ta gabata, wannan ba sai na maimaita ba. So kula ga wannan, in wannan sharuɗa sun cika, zakka na wajibi a kanka, ba wai a Saudiya ba ko Isra'ila kake zaka cire zakka. In dai wannan sharuɗa sun cika zaka cire. Gaba ta biyu shine tambaya akan ya halatta a cire zakka daga Saudiya a kawo Najeriya. Magana mafi inganci na fatawar lajinatul da'ima lil buhuthil ilmiya a mujalladi na 10 namba na 9 zuwa 10 sun ce ya halatta a cire zakka daga ƙasa a kai ƙasa, musamman idan ya zama ƙasar da aka cire a can tafi mawadata inda za a kai ta. A yanzu ka ɗauka da Najeriya da Saudi Arabia, don Allah wafi arziki. GDP, Gross Domestic Product na Saudiya ya haura 1 trillion naira yanzu. Na Najeriya a yanzu bai wuce naira, bai ma cika biliyan 300 ba, dala biliyan 300, sunansa ya haura $1 trillion. kaga mu muna da population wajen miliyan 220 Saudi Arabia da ƴan ƙasa da baki duka bai wuce miliyan 35 ba kuma a wannan adadin kashi kusan 40 cikin 100 baki ne yawanci kawai direbobin su ne daga masu hidima a gida sai da mai a'a masu gine-ginen su daga Pakistan daga Ingila daga Bangladesh daga Egypt daga Syria da sauran kasashe including dan uwa dan batta dake can kaga kenan arzikin su yafi namu in ka dauki GDP per head wato GDP per capita shine ka dauki GDP total din sa sai kai divide by total number na population sai baka karfin arzikin kasar in ka dauki na Nigeria ka dauki population din mu around 220 million da adadin kudin yana nuna cewa a shekara guda anin din mutum gaba daya Nigeria dala 2000 ne wani lokaci ma bai kai haka ba kowane mutum shine averagely amma an ka dauki na Saudi Arabia kowane mutum dala 23,000 ne kaga anan in ka dauka sun ninka mu sama da nawa sama da sau 11 to kaga anan ya bayyana sun fi mu arziki kula ga wannan fahimtar Shafi'iyya da Hanafiyya da Hanabila daukan zakka daga kasa zuwa kasa ya halatta dalilin su sun dogara da hadisin nan na Mu'az ibn Jabal wanda fiyayyen halitta ya aika shi zuwa ga Yaman hadisi da yake muttafaqun alaihi cewa innaka ta'ati qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'u ila shahadati alla ilaha illa allah wa fi riwayatin ila ayyi wahidullah har zuwa karshen hadisin sai yace fa inna allah haftarabu alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim hadisin ya sahihu muslim hadisi ne na 19 kaga sai yace a karbi zakka daga talakawan su daga mawadatan su a bawa talakawan su fahimtar wadanda suke ga ya halatta Hanabila da Shafi'iyya da Hanbaliya ai tu'khadhu min aghniyaihim ma'anarsa shine tu'khadhu min aghniyail muslimina ila fuqara'il muslimina so tunda ku haka ne duk inda aka samu mawadatan musulmai ana iya bawa fakiran musulmai wadanda suke ga asali bai halatta ba an fi samun su a cikin masabar mu ta Najeriya da sauran gurare ita ce ta Malikiyya da yawa daga cikin Malikiyya ba su da fahimtar haka sai dai in wanda za a cire a kasar su sun fi arziki akan inda za a kai suka ce in sun fi arziki to ya halatta a yi kamar a cire zakka daga Saudiya ko daga Qatar yanzu Qatar irin ko daga Kuwait yanzu kudin Kuwait da fi na kowanne karfi a duniya ya halatta a cire zakka daga Kuwait a kawo Afirka a kai Najeriya ko a kai Niger ko akwai Kamaru ko a kai Ghana ƴan uwa duka ya hakuri saboda muna da talakawa da yawa a wurarenmu to ko a Malikiyya anan ya halatta a inda suke da ja shine bai halatta a cire zakka a Najeriya a kai ta Saudiya ba saboda fahimtar su tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqara shine tu'khadhu min aghniyail balad ila fuqara'il balad ne so su akan talan mawadatan gari zuwa ga talakawan gari ne to su a fahimtar su anan ba za a yi ba amma in akwai bukata to ya halatta suka ce in aka cire a Saudiya kawo Najeriya ya halatta in kuma aka cire akan kasashen da arzikin su kusan daidai ne kamar ka dauki Saudi Arabia da Imarat suka ce anan in an yi kuskure amma zakkar ta yi in ka cire zakka a Saudiya ka kai ta United Arab Emirates ko ka kai Qatar ta yi amma a fahimtar su an yi kuskure amma in ka cire zakka a Najeriya ka kai Saudiya a fahimtar Malikiyya ba ta yi ba a magana mafi inganci me dalili saboda ai nan an fi bukata a kan can so da haka suna da fahimtar a nan ba ta yi ba mafiya yawan malamai amma akwai wanda kuma suke ga ta yi ala'ayi halin wannan zakka in ka cire ta daga Saudiya a Makka aka tara ba ma taka ba duk makwabtan a tattara su in an tara ko Abuja aka zo akwai masu cin zakka ninkin ba ninki balle kuma a shiga arewa maso gabar da kuma arewa maso yamma da arewa maso tsakiya wannan adadin su na da yawa Allah ne kadai ya sani don haka an tattara a kawo akwai mabukata a nan amma dai kuma mutanen Gaza da Yemen da Somalia sun fi mu bukata wallahu ta'ala a'lam ina ga ya isa ko ina zaune ake miƙo mun takarda akwai ƴan uwa da suka zo mana ziyara daga Saudi Arabia go a Sheikh Marwan Abbas Sha'ban wa Ustaz Wa'il da kuma waɗanda suka rako bayan su shi Sheikh Marwan Abbas Sha'ban shine ra'isul lajnal wataniyya لإغاثة الحجة. فجزاكم الله خيرا على زيارتنا، أحسن الله إليكم وسدد الله خطاكم إن شاء الله. لكن الدرس يكون باللغة المحلية ليس باللغة العربية، لكن إذا تفهمون معنا إن شاء الله. جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. نعم، جزاكم الله خيرا، تقبل الله زيارتكم. آمين وإياكم إن شاء الله. جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم إن شاء الله. الله يعينكم والسلام عليكم. جزاكم الله خير إن شاء الله. za mu tashi a cikin suratu Ali Imran. Amma in ka gane ayar, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا كوجم أدكوك إيماني. الله تعالى بيكرا ما سو إيماني دا ونن تايتل ندرجة يا أيها الذين آمنوا سيدا ديدا غشين الأمر أبدا بيوكو دوك بيو أحد وجدا يا ko Allah ya ce muyi mu ce mun yi ko ya ce mu bari mun bari ko a wurin ya ce muyi mu bari mu ce mun yi mun bari shi yasa ya ayyuhallazina amanu guda 89 ne a cikin Qur'ani kuma dukkanin su sun zo ne da umurni ko hani ko umurni da hani mafhum tayyib don haka Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku jama'a da kuka imani anan Allah ta'ala yana hana mu koyi da munafukai ne musamman irin waɗanda suka rayu da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka cutar da shi da wanda suke koyi da su a yau suke cutar da addini da kuma al'umma Allah ta'ala ya kare mu daga sharrin su a ko ina suke su ne waɗanda dukkan abinda Allah ya yi sai sun kalubalance shi duk abinda manzon Allah ya yi sai sun kalubalance shi dukkan jarraba da aka samu sai sun kalubalanci jarrabawa da aida an yi kaza da kaza bai faru ba aida ba aika da kaza ya faru sai su koma suna aiki da dabarbarinsu. Allah ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku jama'a da kuka yi imani, la takunu, kar ku kasance kal ladhina, kamar waɗanda kafaru suka kafirta. Su ne kafirci da yake annifaqul akbar, shi ne yake fitarwa daga milla gaba ɗaya. Akwai annifaqul asgar, shi wannan bai fitar da mutum daga milla. Mafhum? Tayyib. Don haka kar ku zama irinsu. Wa qalu, da suka ce, li ikhwanihim, zuwa ga ƴan uwansu. Fassara biyu. Imam al-Qurtubi Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi rahmatullahi alayh, cikin al-Jami li ahkam al-Qur'an, da Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sa'adi rahmatullahi alayh, dukkanin su karkashin wannan aya ta 156 sun ce ƴan uwan nan kala biyu ne. Akwai ƴan uwansu na jini, na biyu kuma akwai ƴan uwansu a munafurci ko kuma a cikin bijirewa Allah. So ƴan uwansu na jini suna campaign zuwa ga ƴan uwansu na jini da wannan fahimtar tasu. Sannan suna yin campaign zuwa ga ƴan uwansu na mummunar manufa wanda suka bujire wa Allah da wannan manufa. Duka biyu suna shiga. Yana iya daukan ikhtilafu tanawwu ne. Sai ya zama ba ikhtilafu tabad ba, saboda duka suna tare da su. Mafhum? Tayyib. Da haka suna gaya wanda suke tare da su. Idza darabu fil ardi, idan suka yi tafiya a bayan ƙasa, aukanu guzzan, ko suka kasance sun tafi filin daga, laukanu indana, ai waɗannan ƴan uwan namu da suna tare da mu, mamatu, ai wallahi da ba su rasu ba, wa ma kutilu, ko kuma da ba a kashe su ba. Shine irin misalan da na bayar jiya. Duk mutumin da yake ba na kware ba, na bada wasu ma shekaran jiya, shi kullun sha'awarsa shine ina ma mai bin Allah zai samu wata jarrabawa mai tsami, mai daci a dalilin bin Allah, shi ya ji daɗi. Idan za ka fita sallah a dare, tarawihi ko tahajjud, shi ba ya yi. Azumin ma ba ka da tabbacin yana yi ko ba yi, kawai zaton alheri kake masa. In ka samu jarrabawa, ka dawo kwabrinka ya dan goge, ga kwabrin jini na fita, yana ganin ya ce ka goge kwabri ko a sallar dare, sai ya kalli na tsaye, ka ga ba abin da ya same ni. Allah ya sauke, Allah ya sauke. Daɗi yake ji daga kaga fiskarsa, ka san mugun mugunta ya kulla. To su mutanen banza kullun shi ne suna kai da ka samu jarrabawa a tafarkin Allah, murna kake yi, saboda duk wanda bai yi sharan masallaci ba zai yi sharan gidan giya. In yayi sharan kasuwa me yayi? Kai da sauki. Ai, in baka share wa babar ka daki ba, kuma zaka je ka share dakin karuwa. Ai, mutum baya zama haka. Mu kiyaye, matukar ba a yi bautan Allah ba sai an yi bautan shaidan. Dole ka zabi daya. Babu wani mutum da yake zaune wai shi baya bautan Allah, baya na shaidan. Dole sai kai na shaidan ko baka yi niyya ba. In baka tafi wajen bauta ba, to zaka je wajen sabon Allah. A daidai time da muke zaune a nan muke darasi, mutane suna wani ma yanzu haka kawai a television ana kwallon kafa, ba zai iya barin kallon kwallon TV ya sari tafsiri ba, da haka ya hakura da zuwa. Ba a zama haka. Duk yadda kai, in dai baka yi na Allah ba sai kai na shaidan. Ba wani wanda yake zaune haka. Ba ka ganin matasan wasu wani zai sha kwaya ya shiga jeji, ya zauna ya yi ta yawo a jeji, a yi ruwan sama ya dake shi da jins ɗinsa har ya bushe yana can. Saboda me? In ba ka yi bautan Allah ba kuma dole sai ka yi wani abu. Amma ba a zama haka. Sai su ce ƴan uwan nasu da suke tare da su, idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan, wanda suke in sun yi tafiya a bayan ƙasa, shine kaman ka tafi daga gari zuwa gari, aw ghuzzan, ko sun je filin daga, law kanu inda na, da fa suna nan inda muke din nan, ba su je ko ina ba, fa'aran ma mamatu da ba za su rasu ban ji su. Akwai mutumin da ke ƙetare ajali? Kwana uku da ya wuce mun yi bayanin cewa ita mutuwa zuwa wurinta kake yi. Shi yasa Allah ya ce, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi, cikin suratul jumu'a aya ta 8. Ai, za ta gamu da ku. Shi yasa mutum yana zaune gida lafiya kalau, idan ajalin ya zama saura wata daya za a dauko passport dinsa a zo Abuja a yi masa visa a embassy da Shenzhen a shirye komai a yi kokarin neman air ambulance ko a nemi business class da za a kwantar da shi a dauke shi za a kai shi Germany maybe a cikin Germany din za a kai shi Munich ne a je a sauka a Frankfurt a yi connecting flight a she ajalin ne yake ta ana isa Munich din ba a ma shiga asibitin ba daga airport sai ya rasu ko an je asibitin ana ajiye shi a she ajalin a kafan ne daidai wurin kasa ta yi kira ana ajiye shi a wurin gaba nake zuwa sai a ce ayya cika me ajalin yayi dole sai kun ci ko bashi kun kashi inda kasar take sunna ce ta Allah in lokacin yayi sai an je wajen baka ga wata jarrabawa sai ta faru sakatin ne mai kawo ni wurin ne saboda babu abin da ya kai ka wannan jarrabawan ta kai ka to kaddara mutun yace tunda haka ne wallahi bari yayi dabara ya zauna a gida babu inda zai je abinci ma ta window za a rika kawo masa har ma zai kubuta wadanda suka shiga gida suka buye suka fita daga mutuwa za ka yi ba mu aya Qur'ani
aina ma takunu yudrik كم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة
أينما تكونوا يدرككم الموت الله يتي دك إندا كوتي كو إنا كوتي وانا سكين سورة النساء آية 78 يتي دك إندا كوتي يدرككم الموت متوا ذات رزقكم أشي إمبك في تنبا ka shiga ɗakin ka kulle sai mu ce Allah sarki lokaci ake jira watakila ɗakin ka ne ajalin ka ai ba yadda aka iya dole sai ajalin yayi to watakila ɗakin ne ajalin ko kuma gidan babanka ne yace za a yi gyara sai mai da kai boys quarters kofar ɗakin ta balle kana zuwa boys quarters sai ka rasu ashe can ne ajalin shi yasa yace walau kuntum fi burujin mushayyada idan za a yi gini na irin kasaita da tsaro a saka idan ajali yayi dole a tafi babu dabara Fir'aun yana kwana a gidansa da soja alf wa mi'atai alf personal security da ke garden villa na Fir'auna akwai mutum miliyan daya da nawa da dubu dari biyu miliyan daya da dubu dari biyu su ne suke garden sa yana bacci amma da ajali yayi ajalin ya zama a cikin ruwa ne da kansa ya fito da su ya zo shiga cikin ruwa kuma igiyar ruwa ta kama shi ta yi ta yara ta daga ta nuna wa Allah ta buga da ƙasa kamar yadda yara suke faɗa a lokacin ya ce shi ma musulmi ne Allah ya ce a kama kara ajali ne shi yasa suka ce wa ‘yan uwansu idza darabu fil ardi aw kanu guzzan law kanu indana ma matu wa ma kutilu banda aran ma a wannan wurin idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma kutilu akwai kaida balaghiya a wurin wani dalibin ilimi ne zai iya mun bayanin ta idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan wa min rahmatihi ja'ala lakumul layla wan nahara litaskunu fihi ولتبتغوا من فضله نا باكو ساتن انسا نا حلال irin wancan iri dai ne da wannan kaidar abalaga balaga ana cewa laf wa nashr murattaban laf wa nashr murattaban sunan kaidar abalaga kaga idan kace min ayati daga cikin ayoyin Allah ya sanya muku me dare da rana sai ce me litaskunu fi a wanne kuke hutawa a dare wa litabtagu min fadli a wanne kuke neman falalarsa rana shine kaga kenan hutu ya koma kan dare rana ta koma kan neman falala to anan kaida ne shine kace idza darabu fil ardi shine ma matu aw kanu ghuzzan ma kutilu laf wa nashr murattaban an fahimta? In sun yi tafiya a bayan ƙasa, kaga wanda ya tafiya a mota ko a mashin, ayi juwali hatsari yake rasu, shine sai a ce ya rasu. Aw ghuzzan a filin daga kuma kutilu an kashe su. To shine magana. Kalmar ghuzzan kuma menene a matsayinta? Jam'i ne, me mufradin? Eh? Ghazi shine mufradi. Menene mizanin ghuzzan a sarraf? Eh? Fu'al, jazakallahu khairan. Shine wa fu'al li fa'ilin wa fa'ilatin, kamar da Ibn Malik cikin Alfiya. Fu'al shine mizanin ghuzzan a sarraf. So idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan, sai ce me? Law kanu indana ma matu wa ma qutilu, sai Allah yace liyaj'ala Allahu dhalika hasratan fi qulubihim, Allah ya sa musu wannan tunani ne dan ya zama asara a zukatansu, su lalace. Wallahi al'azim, ɗan uwa mu saurara, babu fitina a duniya da ta kai mutum ya rika tunanin wayensa ke bashi nasara. Duk lokacin da Allah ya bar mutum da wayensa, ya yi asara. Ran da ka ɗauka wai kuɗin da kake da shi wayenka ne ya baka, ka yi asara irin ƙaruna. Don shi ne Allah ya ce, inna ƙaruna kana min ƙaumi Musa fa baga alaihi. Aya ta 76 kenan, ta 77 aka ce nemi lahira da wannan, ta 78 ya ce me? Kala inna ma utituhu ala ilmin, sai ce iliminsa ne bashi ba, Allah ya bashi ba. Duk lokacin da ya zama kana neman wata ni'ima a duniya, ko na kuɗi, ko na employment, ko na jari, ko na sana'a kake so ka koya, ko matsayi ne na office, sai ka ɗauka wayenka da dabarbarunka ke baka, ka yi asara duniya da lahira. Wa'inda ce asara ma kalma ce ta Balarabe, bari in gaya maka da Hausa, ka shiga uku duniya da lahira. Wannan ita ce bahaushiyar haushe kalma. Shi Balarabe ka ce hasratan fi qulubihim, ya yi asara, sun yi asara a zukatansu. Balarabe hankalinsa na tashi, amma bahaushe hankalinsa baya tashi. Shi ya sa tafsirin Hausa, liyaj'ala Allahu dhalika hasratan fi qulubihim, sai ka ce don Allah ya sa su shiga uku. In mutum ya shiga uku, to kalmar shiga uku duk bahaushe da ya san Hausa tana dukan kirjinsa. Ka kalli mutum ka ce wallahi ka shiga uku, ko anan ka bashi ya shiga matsala. Amma in ka ce wane ka yi asara, sai ya ɗauka kunun buɗe bakinsa ne rizube. Amma in ka ce ka shiga uku, duk bahaushe ya san a zube wankunu ko duk kudin Najeriya ne zube, ba a ce ka shiga uku. Kar mu kuskura a duniya mu ɗauka wai wani abu da muke nema dabaran mu za ta bamu, ko wani abu da Allah ya bamu ɗauka wayenmu ne ya bamu. Asara ce wannan. Allah ta'ala ya kare mu daga wannan asara ɗin. Duk wani abin da ka samu ka yi ƙoƙari. Ƙoƙari sanadi ne, amma mai bayarwa shi ne Allah. In Allah ya bayar, duk duniya ba mai hana, kan Allah ya hana ba mai baka. In ka fahimci wannan, za ka yi bacci lafiyayye babu abin da ya dame ka. Ba za ka taɓa rashin bacci a kan wani abu ba, saboda ka san Allah ne, in ya yi ba mai hanawa, in ya hana ba mai yi. Mafhum? Tayyib. Don haka, wa ma qutilu liyaj'ala Allahu dhalika hasratan fi qulubihim, wallahu yuhyi wa yumit, Allah yake rayarwa yake kashewa. So don haka, yuhyi wa yumit, ko an yi tafiya ko ba a yi, bayan ajali yayi za a tafi. Sannan ko an je yaƙi ko ba a je, bayan ajali yayi za a tafi. Amma dai ku sani, wanda aka bashi umurni ya fita filin daga, ko ya fita ɗaukaka kalmar Allah, ko karantar da addini bai je ba, matsayinsa bai taɓa zama ɗaya da wanda ya je shi. Haram ma kana da aya ko guda ɗaya misali a Ƙur'ani?
La yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina ghayru ulidh-dharari wal-mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما.
ولن آيوين قدابيو تكين سورة النساء aya ta 95 da 96 muhallu shahid saboda ba lokaci Allah yace faddala Allahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqaidina daraja shine muhallu shahid kuma yace daraja bayan daraja to da haka ba su zama daidai wanda ya fito a gida yazo jin tafsiri bai zama daidai da wanda yake kwance a gida yana jira a sharuwa wanda ya fito ya karantar da addini a kauye bai zama daidai da wanda ya zauna a gida wanda ya je kauye don ya tema ya tona wa kauyawa rijiya ni ma ba kauye ne amma kuma fa akan addini karka baka ce mun ba kauye kaji na fada kace na fada in ana darasi mukan fada amma dai kai ka san har ga Allah ni yanzu na yi ka bada ba kauye to asalin mu kauyawa ne amma dai ba kauye ya waye shikenan ko yanzu an yi ittifaki wai kada wani lokaci saboda akwai masu tunanin wai duk mai harkan addini ba kauye ne a nan kuma karka kuskura ka ce mun ba kauye wallahi in a duniyan ne sai in kasa ka Allah sai in kasa ka a duniya wannan aikin da muke yi muna yi don neman aljanna ne ba wai kauyanci bane shine wayewa din wannan din shine wayewa din ba wai ba mu da abun yi muna da abun yi ninkin ba ninki wataƙila ma mun fika abun yi in ba dan wani aikin ba da zama mamacin Najeriya din shi ya ajiye mu so ka gane wannan kuma in wannan za a bi kuma karka kalli ka ce wai muna wa'azi wai masu karantar da addini kauya ne ni anan na fikar ka ce mun ba kauye yawa please a fahimci wannan an gane ko yawa saboda muna da su muna da su dai sukan ci aka ai an ci gaba a bar karantarwa to akwai ci gaba da zai hana mu ci mutane Allah ya ce
Allahu akbar
ai ci gaban ya zama shirme idan ya zama an daina gaba daya hidima tana sa ka rage nauyin abu amma ba za a daina ba insha Allahu ta'ala muna fata ba za mu daina hidima ta addini ba hidima na sa ka rage amma ba za a daina ba saboda wannan shine asalin aikin lahira da duniya din shine ba sana'ar da ta kai wannan din mafhum tayyib don haka wallahu bima ta'maluna basirun bisa ga abin da kuke aikatawa Allah ta'ala mai gani ne na'am
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون
ولئن قتلتم سننكما إذن أكا كشيكو أفيلن داغا أو متتم كوكوك رسو متوى تدبيع دليل جنياكو حتري wala in qutiltum fi sabilillahi aw mittum a wata kira'a ko muttum aw mittum in kace a kaidar nahawun kace muttum menene wani wazani ne shine mata ya mutu in kace mittum kuma fa ya zama mata ya mat wada babi ne a cikin babin saraf babin nasara ne ko daraba ko fataha ko fariha ko karuma ko hasiba ko wanne gajiya wai ɗaya daga ciki to mu wuce dai kan na samu ku ciwon kai ko wala in qutiltum in an kashe ku wannan an gida shi akan fi'ili ne madhi mabniyyun lil majhul qutiltum din nan wannan tu din qutiltum din shine asalin na'ibul fa'il din mafhum aw muttum ko kun rasu la maghfiratun min Allah gafara dake wurin Allah wa rahama da rahama khairun shi yafi alkhairi mimma yajma'una fiye da abinda suke tarawa na duniya ko mimma tajma'una abinda ku kuke tarawa na duniya bisa ga wata qira'a sabaiya mimma tajma'una ko mimma yajma'una haka ne ko aran ma so don haka kashe ku akai ko rasuwa ne wanda ya rasu ko aka kashe shi in a tafarkin Allah ne bai yi asara ba fiyayyen halitta rasuwa yayi amma dai a cikin nassosi kamar yadda na taba bayani a cikin darasi cewa akwai zargin cewa an sa masa dafi a abinci kaga dai ala ayi halin rasuwa yayi amma dai kuma akwai alƙaluma da ke bayyana an sa maddafi sayyidina abubakar me yayi rasuwa yayi abubakar umar fa kashe shi akai usman fa kashe shi ali ibn abi talib fa kashe shi duka waɗannan uku kashe su aka yi ɗera su waye Allah ta'ala ya musu ra'ayi yayi ƙara musu yadda kaga ya shiga cikin wala in qutiltum ko me aw muttum tun daga cikin waɗannan mun samu to duka rayuwa haka take wanin ku a kashe shi wanin ku ya rasu wanin ku duka ajali ne abinda kuma ayar ke bayyana mana ba a yi wa Allah wayo kar mu kuskura mu rike wayon mu ba a yi wa Allah wayo daga cikin darussa na rashin yi wa Allah wayo ina wasiya zuwa ga iyaye cewa zamani ya canja kar mu rike tunani kawai irin na yammacin turai mu bar tarbiyyar da aka mana duk mahaifin da ke so ƴaƴansa su yi nasara a nan gaba mu kiyaye waɗannan abubuwa na farko dukkan ɗafin yana ƙarami a shagaltar da shi da koyon karatun addini a fara masa da haddace Qur'ani sannan bayan nan a biyo baya da karantar da shi hadisan fiyayyen halitta da sanin kadaituwar Allah subhanahu wa ta'ala da sanin tarihin fiyayyen halitta da sanin ilmul ala duk waɗannan suna da muhimmanci mu koya musu karatun addini na biyu a koya musu karatun zamani a cikin ƴaƴanmu karatun addini kaga mun samu gogaggun alaran momi mun samu gwani wane alaran ma wane gangaren wane sai na biyu mu samu kuma wanda suke a cikin su waɗannan aran momin mu samar da wane medical doctor ne MBBS wane engineer ne wane computer scientist ne wane lawyer ne wane accountant ne wane kaza ne wacce likita ce wacce engineer ce sai mu samar da wannan kaga an samu mahaddata Qur'ani maza da mata injiniyoyi likitoci mahaddata Qur'ani shine an samu mutane da ke da hannu da dama na uku mu koya musu kyawawan ɗabi'u dukkan da a koya masa kunya girmama na gaba haƙuri juriya gaskiya riƙon amana tausayi kyautatawa duk wanda yake tare da shi ba sai an duba bambancin addini ba ɗorawa ɗanka akan wannan na uku na huɗu mu koya ƴaƴanmu sana'a wane zai zama tela wane ya zama makanike wane ya zama mai gyaran kwamfuta wane ya zama ya iya haɗa sola wane ya zama ya iya gyara smartphone mu koya musu sana'a mu koya musu noma mu koya musu kasuwanci a ƴaƴanka a samu wane yana haddan Qur'ani yana zuwa makarantar boko in ya taso yana zuwa kasuwa wane na haddan Qur'ani wane injiniya ne yana kuma zuwa koyon sana'a wane kaza ne yana zuwa kaza wannan shine na hudu mafhum tayyib yana da matukar muhimmanci mu dore yara akan wannan harifan yara da ba su da kowace basira komai sai dai a ba su yaro har ya gama digiri yayi NYSC ya dawo bai taba aikin naira 10,000 ba kuma in ka kwace takarda ka ajiye ga baki ɗaya fala saddaka wala salla babu abin da zai iya yi sai dai ya zauna kudin data ma da zai haulayi yayi tsokana online sai ka bashi kuma a riga koya wa yara yi wa iyaye hidima ɗanka a koya masa ɗan wanke baka mota wanke wasu kayanka a gida yana da muhimmanci yaro ya koya ba daidai bane kana da ƴaƴa gardawa 10 kayanka sai ka kai wanki dukkan su wani ya wanke maka wani ya wanke wani ya goga a musu timetable wani zai ce malam kanmu ya sauko eh kai hakuri mu ma haka aka koya mana Allah ya sani na kai matakin da ina zuwa university na karantar ina bada kaya na wanki amma na babata ina wankewa na godige mata kuma baban da kudin da zan yi bane saboda ina ga ta haifi lafiyayyen da iri na kuma sai ta na biya mata wanki da guga haba kuma ai me aka yi in kaga na biya bana nan ne ko kuma ba ma gari daya anan babu yadda na iya mu saba yi wa iyayen mu hidima mun albarkar rayuwa tana karuwa duk me yi wa iyaye hidima me yi wa dattawa hidima albarka tana karuwa da idan dattijo ya zo a layinku da ice zai wuce sai kun karba in ba ku karba ba a anguwar duk dattijon da ya gani zai zo ya muku bulala in ta kama har ɗakin babar ka zai je ana ce masa baban Muhammadu kuma ba babanka bane ya shigo in ta ji ka shiga ta kamo ka ta miƙa kuma ya dake ka society mai nagarta kenan ba irin wannan rayuwar da muke mara albarka ba dattijo duk abin da ya anguwa da a cikin society mu kowa ya amince ba da yau ya ake ciki haba wannan rayuwa da muke ciki Allah da ya kyauta khairun mimma yajma'un, yafi alheri akan abin da suke tarawa ko kuke tarawa. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidul Majid. Wallahu ta'ala a'lam.